This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkanmu da wannan la'asari da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Baba Yakub Makeri. Da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Lahadi 14 ga watan Yuli na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
To Baballe, hukumar binciken manyan laifuka a Amurka ta FBI ta gano mutumin da ya yi yunkurin kashe tsohon shugaban Amurka Donald Trump, amma dai ba a san musabbabin yunkurin nashi na jiya Asabar ba. Ana sauraron jam'iyyar Republican za ta ayyana Donald Trump a matsayin ɗan takaranta a hukumance a wannan mako. Kana ƴar uwar shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un mai tasiri ta lashe takobi yau Lahadi kan mayar da martani kan abin da ta kira sabon rikicin rabawa fararen hula takardun gangamin siyasa da Koriya ta Kudu ke yi.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji abin da wasu mazauna ƙasashen Turai ke cewa dangane da yunkurin hallaka tsohon shugaban ƙasar Amurka Donald Trump.
Shi abin da ya faru kan Trump abin mamaki ne sosai, kuma ko a Afrika wannan abin mamaki ne.
A gaskiya ina Allah wadai da harin da aka kai wa tsohon shugaban Amurka, saboda doka ta ba shi cikakkiyar damar fitowa yakin neman zaɓe. Bai kamata a ce ana harin lafiyarsa ba ko ransa ba.
Sannan za ku ji yadda masana ke kallon yadda wannan yunkuri na kashe tsohon shugaban Amurka Donald Trump zai shafi harkokin siyasa a duniya.
Aka babu ƙasa a duniya da take wacayar fitinar wato tabbatar da demokradiyya kama Amurka, sai haka ya zama cewa zai shafi demokradiyya. To amma kuma demokradiyya in an fahimce ta, kowace ƙasa fa tana da irin nata launin kuma da take nata demokradiyya.
To muna tafa da waɗannan rahotanni. Yau ba za mu samu damar kawo muku shirin dandalin 'yan jarida da kuma rayuwar masu sauraro, saboda shirin kacokan zai mai da hankali ne kan yunkurin kashe tsohon shugaban Amurka Donald Trump. To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga labaran duniya kashin farko. Hukumar binciken manyan laifuka a Amurka ta FBI ta gano mutumin da ya yi yunkurin kashe tsohon shugaban Amurka Donald Trump, amma dai ba a san musabbabin yunkurin nashi na jiya Asabar ba, lamarin da ake kallo a matsayin ɗaya daga cikin manyan tashin hankalin siyasa a Amurka. Hukumar binciken manyan laifukan ta ce wani ɗan shekaru 20 mai suna Thomas Matthew Crooks, mazaunin Battle Park a jihar Pennsylvania, shi ne wannan harbin da ya faru a wani taron gangami na siyasa a wata unguwar Pittsburgh. Cruz ɗan jam'iyyar Republican ne mai rajista a jam'iyyar, amma kuma ya bada taimako na dala 15 ga wata ƙungiyar masu sassaucin ra'ayi, a cewar wani bayanin jama'a kan masu ƙada ƙuri'a wanda kafafen yaɗa labarai suka gano. Harbin ya kashe akalla mutum guda, kana ya jikata wasu mutane biyu da mummunan rauni, wanda ya faru a wani babban fili a yankin karkara. A wani sakon kafan sada zumunta, Trump ya ce yana nan cikin koshin lafiya bayan da harshashi ya taba kunninsa da dama tuni aka sallame shi daga asibiti da yammacin jiya Asabar. A hali da ake ce kuma ana sa ran jam'iyyar Republican za ta ayyana Donald Trump ɗan takara a hukumance a wannan mako, kwanaki bayan da ya tsallake rijiya da baya a wani yunkurin kashe shi a wani taron gangami na siyasa. Tuni ake sa ran ƙarfafa matakan tsaro a garin Milwaukee, wanda ke ɗaukar bakoncin babban taron na Republican.
I think it's going to get worse than it is now. I mean, they're shutting down streets every hour.
Wasu da wato da murya Amurka ta tattauna da su a garin na Milwaukee ya ce, ina tunanin abubuwa za su ƙara yin tsanani, ina nufin kuma za a ƙara rufe hanyoyi a kowace sa'a guda. Ban san abin da zai iya faruwa ba idan ya zo, za su rufe hanyoyi da dama, kuma yana jin tsoron wannan lamari da zai faru. Ita ma Laura Barkat wakili ya ce daga jihar Tennessee cewa take,
I expect it to be safe, but you just never know. I mean, who would have thought all the rallies and all the places the president
ina sa ran komai zai kasance cikin kwanciyar hankali amma dai ba za ka iya tunanin abin da ke faruwa ba ina nufin waye tunanin dan wato dukkan taruka da wurare da shugaba Donald Trump ya je tun lokacin da ya fado daga matattakala a shekarar 2015 yana da ban tsoro kasan idan kai tunani to da hakan bai faru ba kafin ayi harbin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yar uwan shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un mai tasiri ta lashe takobi yau Lahadi kan mayar da martani akan abin da ta kira sabon rikicin rabawa fararen hula takardun gangamin siyasa wanda Koriya ta Kudu ke yi a nan Koriya ta Arewan lamarin da ke nuna cewa nan ba dadewa ba Koriya ta Arewa za ta fara sake balambalan masu dauke da shara zuwa kan iyaka tun karshen watan Mayu ne Koriya ta Arewa ta sake balambalan dauke da jikakkun takardu da tsummokarai da tukan sigari da kuma wato kashin dabbobi zuwa Koriya ta Kudu a wani jerin hali da take kaiwa a tarukan dare a Koriya ta Kudu tana mai cewa ramuwar gayya ce kan ayyukan Koriya ta Kudu da take watsa wato takardun gangamin siyasa da balambalan babu wani abu mai guba da aka gano a ciki to sai dai Koriya ta Arewa ta mayar da martani da dakatar da yarjejeniyar rage tankiya da Koriya ta Arewa wanda aka kulla a shekarar 2018 kana ta fara atisayin soja a wurare kan iyakan a wata sanarwa da ma'aikatan yada labaran kasar ta buga Kim Yong Jong ta ce za a sake gadin wato an sake ganin takardun nan masu dauda da tarkace da Koriya ta Kudu take aikiwa wato zuwa wasu wuraren Koriya ta Arewa da safiyar yau Lahadi ta ce duk da kashedi da Arewan ke ta bayarwa Kudu bata daina turo da shara da kuma tarkace ba
don ba da jimawa ba baba Yakubu zai sake dawo mana da karshen labaran duniyar amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin mu shugabannin kasashen Turai na ci gaba da nuna alhinin su dangane da abin da ya faru a Amurka inda aka yi yunkurin hallaka tsohon shugaban kasar kuma dan takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar Democrat Donald Trump yayin da yake jawabi ga gungun magoya bayan sa jihar Pennsylvania ga rahoton da wakilin Ramatu Garba Baba ta aika mana
shi abin da ya faru kan Trump abin mamaki ne sosai kuma ko a Afrika wannan abin mamaki ne
a gaskiya ina Allah wadai da harin da aka kai wa tsohon shugaban Amurka saboda doka ta bashi cikakkiyar damar fitowa yakin neman zabe bai kamata a ce ana harin lafiyarsa ba ko ransa ba
lalle abu ne wanda ya girgiza duniya kwarai da gaske lura da siyasar kasar Amurka bangarora na duniya daban-daban daga cikin masu goyon bayan wannan zuwa masu kin mara wannan baya kowace kasa tana mai da hankali kan Amurka ta ga yanda abun zai kaya
ra'ayoyi mabambanta na wasu ƴan Afrika mazauna Turai kenan kan yunkurin hallaka tsohon shugaban kasar Amurka Donald Trump da bai nasara ba rahotanni dai sun tabbatar da cewa Mr. Trump yana cikin koshin lafiya bayan samun kulawa a asibiti to shugabannin kasashen duniya dai sun ci gaba da mayar da martani inda shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz ya yitar da Allah wadai da wannan al'amari ya kuma yi wa Donald Trump fatan samun lafiya yana mai cewa matakin hallaka shi tamkar ta'addanci ne ga demokradiyya Rasha na ta bangaren ta bakin mai magana da yawun fadar Kremlin Dmitry Peskov ta dai zargi gwamnatin shugaba Joe Biden da haifar da yanayin da ya kai ga wannan yunkurin na hallaka Trump duk da cewa ta ce ba wai ita ke da alhakin kai harin ba tashin hankali ta kowace hanya ba shi da gurbi a tsarin demokradiyya a cewar sabon prime minister Britania Keir Starmer a sakonsa na jaje ga Trump da sauran waɗanda abin ya shafa to batun dai siyasar Amurka da salon da ta dauka bayan nan sun kasance abubuwan da ake ci gaba da tafka muhawara akan su ga Mubarak Mahmud dake bibiyan al'amuran siyasar duniya matashin ya ce yana ganin abubuwan da ke faruwa a siyasar Amurka na ƙara fitowa da gazawa da kuma rauni a karfa-karfar da take na abu tsarinta a duniya
mu Afrika ana ta cewa wai ana koyo koyan America ne ita ce cibiyar demokradiyya da sauransu. To amma mun ga abubuwa da yawa da suka faru. Mun ga yanda aka yi ta kokawa da Trump a cewa an kai shi kotu, akwai wani criminal abubuwa da suka da yake yi, ana so a kai shi prison a rufe shi, wanda wannan yana nan common a kasashen mu na Africa. Da an zo takara sai a ji a kulle mutum, yanzu kuma an zo ana yin wannan, an kai mashi hari, wanda yawanci a irin kasashen Africa ake ganin irin wannan, ko a irin su Mexico da dai kasashe wanda suke nan third world. Saboda haka babban matsala ne wannan, domin zai nuna wa 'yan Afirka cewa, ko in ce 'yan Afirka da dama yanzu za su gane cewa ita wannan demokradiyyar da ake faɗa duk ƙarya ce, kuma ba za ta iya kai mutane gagaci ba.
To wannan dai al'amari na zuwa ne a daidai lokacin da ƙasar ke cikin wani yanayi na rudanin siyasa, kama daga tuhume-tuhumai na aikata laifuka kan Trump ya zuwa barazanar da shugaba mai ci Joe Biden na jam'iyyar Democrat ke fuskanta. A kiraye-kiraye na ya haƙura da takarar zaben da za a gudanar a watan Nuwamba, a kuma maye gurbansa takarar saboda wasu alamomi na gazawa da ake ganin ya nuna. Ibrahim Musa ya ce yana ganin lokaci yayi da ya kamata Amurka ta sake nazari kan wasu tsare-tsare da za su taimaka a inganta siyasarta.
Sunana Ibrahim Musa, mai sharhi bisa kan harka da sashen siyasa. Karatun da za a ma wannan al'amari da ya wakana shi ne abu ne wanda an samu sakaci sosai, don ayar tambayar da kowa ke azawa shi ne ya aka yi duk irin sanin da aka ma Amurka da na'urori da kuma ƙwararrun jami'an tsaro waɗanda ke iya daƙile duk wata barazana, sai ga shi wani daga saman wani bene wani gida ya nemi shi hallaka ɗan takara jam'iyyar adawa na Republican cewa da Donald Trump. Wannan abu lalle sakaci ne aka yi sosai.
A dai wannan asabar ɗin da ta gabata ne, ɗan takarar na jam'iyyar Republican Donald Trump ya tsallaka rijiya da baya bayan wani yunkurin hallaka shi a yayin gangamin yakin neman zabansa a jihar Pennsylvania. Ramata Garba Baba, muryar Amurka daga birnin Bonn na tarayyar Jamus.
A gaida Ramatu da wannan rahoton. Yanzu kuma ga Baba ya dawo mana da ƙarshen labarin duniyar.
Mahaukaciyar guguwa tana barna ga kowa, amma manoma sun fi fuskantar barna mafi girma na mahaukaciyar guguwa. Mahaukaciyar guguwar Beryl bata bambanta da saura ba. A makon da ya gabata, guguwar ta lalata amfanin gona, ta haɗiye zomaye da kaji, ta hallaka awaki, kana ta jefa dawaki cikin mummunan haɗarin kamuwa da cuta, da kuma lalata garken shanu. Sai kuma ɗauke wuta na tsawon lokaci, wanda ya haddasa cikas ga masu kula da dabbobi da ke buƙatar ruwa da abincin dabbobi cikin gaggawa da wasu kayayyaki. Yayin da mahaukaciyar guguwar ta kada bishiyoyi, ta haddasa ɗauke wuta da ƙarancin samun iskar gas, kana aka rufe harkokin kasuwanci na ɗan lokaci. Manoma na Houston dai sun yi ƙoƙarin neman mafita da dogaro da juna da makwabta da kuma tallafi na al'umma domin shawo kan wannan matsala da suka fuskanta sakamakon mahaukaciyar guguwar ta Beryl.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, sa'o'i kalilan bayan da aka kai wa ɗan takarar shugaban Amurka na jam'iyyar Republican kuma tsohon shugaban ƙasar Donald Trump hari a jihar Pennsylvania, yayin da ya fara jawabi ga ɗimbin magoya baya, masana kimiyyar siyasa da ke sharhi kan harkokin demokuraɗiyya a duniya sun fara bayyana ra'ayoyi dangane da batun. Alal misali, a Najeriya shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi Allah wadai da yunkurin kashe Trump, yayin da masu fashin baki da sauran jama'a ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu. Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana da ƙarin bayani daga Kano.
Harbi da aman bindiga kake ji babu kakautawa jim kaɗan bayan da ɗan takarar na jam'iyyar Republican Donald Trump ya fara jawabinsa ga dandazon magoya bayansa a Pennsylvania, guda cikin manyan jihohin Amurka da 'yan takarar shugaban ƙasar ke fafatawa. Yanzu haka dai masana kimiyyar siyasa da diplomasiya sun fara muhawara da kuma hasashen dalilan da suka sabbaba wannan al'amari. Dr. Abati Bako malami ne a Jami'ar Skyline University a Kano.
To cikin dai dole da daya, ko akwai wanda suke harin sa suke ganin kamar tsarin da ke hudun ya aiwatar ya ci zaɓe a shekara ta 2025 na restructure mana sake wato zibi ne yadda demokuraɗiyya take tafiya da yadda ita ƙasar ita kanta ƙasar Amurka take tafiya da yin tattalin arziki zamantakewa da abin da ya shafi ita siyasar ƙasar. To la'alla waɗansu suna gudun kada ya zo ya kawo musu sabbin abubuwa wanda za su lalata ƙasar, musamman shi baya son baki. Wannan matsala ce babba wacce take za ta iya sabbaba wa ƙasar matsala babba, kuma ta sabbaba wa ita kanta Republican ɗin, saboda bakin Amurka suna da yawan da ba za su iya kwatantuwa ba.
Sai dai a cewar Farfesa Kamilu Sani Fage da ke koyar da ilimin kimiyyar siyasa da diplomasiya a Jami'ar Bayero Kano, wannan hari akan Donald Trump na da kamanceceniya da na zamanin shugabannin Amurka irin su John F. Kennedy da Donald Reagan.
Irin su Martin Luther King su wane ne, duk a irin wannan ne ya sa aka karkashe su. Idan ka dubi abin da ya faru a jiya, a ta yiwu a cewa akwai wanda suke ganin cewa har yanzu ita Amurka akwai irin danniya da bambanci, wanda a dokar Amerika misali kaga shi Trump yana da laifuka wajen 34, wanda daga ƙarshe dai kotun koli ta wanki ta yafe mushi, ba wanke shi ta ba ta yafe mushi, wanda kowanne ɗaya a cikinsu laifi ne wanda zai sa a ce bai cancanci ya yi zaɓe ba. To amma sai gashi yanzu a inda ake tafiya shi bai cancanci ya zaɓe ba, amma tunda dokokinsu ba su yi magana akan irin badakala irin haka ba, shi sa kuma yanzu shi zai tsaya a zaɓe shi. To kaga wannan zai iya sa mutane na ƙasa-ƙasa kamar irin baƙaƙe Hispanic da dai marasa galihu, wanda suke ganin idan abu ya same su, su ba za a daga musu kafa ba, amma gashi shi an daga mushi kafa. To wannan ta iya yiwuwa ya fusata wasu, har wasu su ga cewa ba kamata yi su kashe shi, domin ka san Amerika za ka ga da an samu ɓacin rai wani ko ɗalibi ne ma ya zo a aji ya samu ɗan wani ɓacin rai, sai ka ga ɗauko bindiga ya harbe mutane, saboda dokar karɓar riƙe bindiga tana da sauƙi a Amerika.
To amma duk da haka harin na jiya Asabar ka iya zama barazana ga demokuraɗiyyar Amurka, wadda aka kwashe fiye da shekaru 270 ana aiwatar da ita, kuma ka iya girgiza tsarin demokuraɗiyya a ƙasashe masu tasowa, a cewar Dr. Abati Bako.
Wannan yana nuna cewar idan aka fahimci cewar ai abin demokuraɗiyya duniya irin ta Amurka suna samun abin da ya shafi tsari wa ta'addanci a kan yan siyasa da shugabanni, to halakika wannan zai zama kamar wani samfur ne ƙasashen Afirka ɗin za a ɗauka, wanda yake kuma in aka ɗauko wannan halakika ba zai haifar da ɗan ido ba. Kuma masana ilimi irin su Profesa Alfina Azmanu ba take cewa a littafinta ba abin da ya demokuraɗiyya da kuma yin ta'addanci, nan ya yi gabas nan ya yi yamma. Saboda haka idan aka ce wannan abun sun fara faruwa a ita kuwar demokuraɗiyya, to alal haƙiƙa wannan zai zama yana danganta da la'alla za a ci gaba da yin ta'addancin a demokuraɗiyya a ƙasashen da suke nahiyar Afirka da kuma ma ƙasashen da suke kudu da duniya gaba ɗaya, Global South kenan.
Tuni dai shugabannin ƙasashen duniya irin su India da Burtaniya da Brazil da Ukraine da Switzerland da makamantansu suka bi sahun shugaban Amurka Joe Biden wajen yin tirda Allah wadai da wannan hari akan Donald Trump. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Yanzu kuma sai jamhuriyar Niger, inda masu bin diddigin al'amuran yau da kullum suka fara mai da martani dangane da abin da ya faru da tsohon shugaban Amurka kuma ɗan takarar jam'iyyar Republican a zaben da ke tafe Donald Trump, wanda harbin bindiga ya same shi a kunne lokacin da yake jawabi a yayin wani gangamin magoya bayansa. Wannan lamari dai wasu suna kwatanta shi a matsayin wata alamar rabuwar kan da ke tsakanin Amurkawa a fannin siyasa. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaimu Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
Wannan al'amari da ke wakana a yayin da Donald Trump ya dage da yunkurin samun yarda daga Amurkawa don ganin ya yi nasara a zaben Nuwamban da ke tafe abu ne da masanin tsarin zamantakewar al'umma Dr. Sani Hayyajan Juna ke dangantawa da kuma bayan da demokradiyya ke fuskanta a cikin jam'iyyun siyasar Amurka, wanda kuma a ɗaya gefe za a iya alakanta shi da rarrabuwar kan da jama'ar ƙasar ke fama da ita a fannin siyasa.
Babu mamaki ga abin da ya faru, saboda ai tun lokacin da shi Donald Trump yana shugaban ƙasa, amma ya tsammanin da waya mashi ƙare wa'adin wannan nashi na ikon da ya samu a rayuwar gaba ba ta faru ba, saboda matsala ƙwarai babba ce ta rabuwar kanukan juna. Kuma ke cikin Republican kin ma akwai waɗanda suna tsatsauran ra'ayi ƙwarai tsakankanin juna da su, waɗanda ba dan da son su ne ba, har yau dai za a ce an ɗauke shi akan shi ne kamar ɗan takara na jam'iyyar tasu, wanda ake kamar tsammanin cewa shi ne ya yi wannan halbi da ya yi mishi rauni. Ana dibin cewa ai ɗan matashi ne wanda yake cikin jam'iyyar tasu kenan, ko dai daga wancan wajen ko daga nan cikin jam'iyyar tashi, muna mishi fatan Allah shi bashi sauki.
Wannan yunkuri da ke tunatar da kisan da aka yi wa shugaba Kennedy a 1968 na iya haddasa zaman ɗarɗar a wannan lokaci da yakin neman zaɓe yakan kama. Dan farar hula na gamayyar Reso Esperance Bashar Muhammad, ɗan jarida ne kuma masanin doka.
Donald Trump yanzu ya shiga cikin wani hali wanda ba zai iya bashi dama ya rinka bayyana cikin al'umma ba yadda yake so, saboda akwai barazana sosai tun kashin da aka ma shugaba Kennedy. Ba a ga irin wannan ba, inda a nemi a hallaka ɗan siyasa babba, ko in ce ma tsohon shugaban ƙasa baki ɗaya. Kenan yanzu nan gaba shi shugaba Donald Trump dole ya guji taron gangami, saboda ba yadda dimin ko rayuwar shi tana iya ta zamanto karara ce kamar yadda yake bukata.
Demokradiyya da ainihi ake yi wa kirari da mulkin al'umma domin al'umma ta kama hanyar rikidewa zuwa mulkin attajirai da makusantansu sakamakon rawar da kudade ke takawa a sha'anin siyasa, matsalar da hatta kasashen da suka ci gaba ma ba su tsira ba. Ya zama wajibi a yi gyara a kai don samar da daidaito a tsakanin jama'a, in ji Bashar Muhammad.
Wai wannan tsarin na demokrasiya ta jari hujja ya aihikau ɗa da ido, saboda ana ganin mulki ne wanda yake ba masu hali su ci karensu ba babbaka, kamar ina nihin shi kankan shi ikon sayan shi ake yi cikin wato siyasar jari hujja. To kaga shi ne duk ya kai kin irin wannan matsala.
Kawo yanzu gwamnatin Niger ba ta bayyana matsayi kan wannan al'amari na yunkurin kisan Trump ba, yayin da sakonnin shugabannin duniya ke ci gaba da karaɗe kafafen sadarwa na zamani. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To madalla ga da Sule, a ci gaba da mayar da martani kan yunkurin hallaka tsohon shugaban ƙasar Amurka kuma ɗan takarar shugaban ƙasar na jam'iyyar Republican Donald Trump, lokacin da yake jawabi ga dandazon magoya bayansa a garin Butler na jihar Pennsylvania a ranar Asabar. Shi ma Dr. Faruk Bibi Faruk, mai shari kan harkokin siyasa da zamantakewar duniya kuma malami a jami'ar Abuja, a hirarsa da abokin aikinmu Ibrahim Garba, ya fara da yin bayani kan yadda ya kalli yunkurin kashe tsohon shugaban Amurka Donald Trump.
To gaskiya abin alhini ne, ba abin jin daɗi ba ne ga kowa a duniya a ce an kai yanayin da za a iya amfani da bindiga don a tsayar da wani da yake da buƙatar takara a Amurka, ko da manyan masu dama ne ko kuma wasu wanda suka samu gurɓatacciyar hankali ne. To amma dai a cikin tsarin demokradiyyar abin ya faru, kuma saboda ita ake wato neman a tabbatar da wannan abu mara kyau. To amma jama'a kamata ya su gane ita demokradiyya wato abinda ɗan adam ya gina ne, shi kuma gaskiya duk abinda ɗan adam ya gina baya ba mabuwayi bane. Yana da lokacin da yake tashin shi, yana da lokacin da yake buwayar sa, kuma yana da lokacin da yake rugujewar shi ya zo ya zama babu, kamar yanda ɗan adam yake, kamar yanda duk abinda ɗan adam yake. To ya kamata Amurka ta gane cewa demokradiyyarta ta fara kaiwa daga buwaya, tana nema ta fara dawowa ƙasa, sai ta fara ɗaukan matakai akan yanda tsufan demokradiyyar nan
zai ci gaba da yi musu amfani.
To ganin yadda aka dau Amurka a fannin demokaradiyya a fadin duniya a matsayin kamar ita ce abun misali, kana ganin hakan zai shafi demokaradiyya a duniya?
Zai shafa, saboda a gaskiyar magana daukan da aka yi wa Amurka cewa ita ce kama, saboda duk rigingimin da take a duniya da yawa na wasu canje-canjen gwamnati da kin ba da tallafi da sa tattalin matakin tattalin arziki akan abubuwa da yawa tana yi saboda sunan demokradiyya ne. Saka babu ƙasa a duniya da take wacayar fitinar wato tabbatar da demokradiyya kama Amurka. Saka ya zama cewa zai shafi demokradiyya. To amma kuma demokradiyya in an fahimce ta, kowace ƙasa ba tana da irin nata launin kuma da take yin nata demokradiyyar. Kuma demokradiyyar Amurka tana da launi wanda shi ma yana cikin abubuwan da suke kawo mata matsala, launin na cewa za a yi demokradiyya amma kuma kowa yana da dama ya amfani da bindiga, wanda a wani lokaci mutum da bindiga yake tabbatar da ra'ayinsa. Wannan kuma ya zamana ne saboda tarihin Amurka ba za ta iya zama ba bindiga ba, saboda zuwa aka kwace kasar, kuma wanda suka kwace kasar da bindiga suka kwace kasar, kuma a yanzu kashi 98 kashi 2 ne kawai na kasar Amurka da ba a hannun waɗannan mutanen da suka gaji a wurin iyayen zakakarun su yake ba, ba za su iya zama ba bindiga ba. In kuma akwai bindiga za ta shafi demokradiyya.
To kafin ma a zo ga wannan matsayin, tun da mun ake wa wannan yakin neman zaɓe na Amurka ganin mai cike da hadari, kana ganin me ke nunawa watakil zai faru game da zaben Amurka na wannan karan?
To zaɓe na da wahalar wato a ci ga yanda zai zama, amma abinda Amurka take zama wanda zaɓen zai iya shafar shi shine wato wata dajirciya da take fitowa ta wata irin siyasar kaumi da daukar ra'ayi mai tsauri akan abubuwa da suka shafi wato wannan new nationalism din da su Trump suka dauka, wanda ya haɗu da bambancin fata da bambancin ra'ayi mai tsauri wanda da Amurka tana kwatantawa. Idan ka kalli dan Republican da dan Democrat, abinda yake bambanta a jikinsu babu yawa. To amma yanzu an yi wato Republican da take da tsauri da yawa, righteous da yawa, ita ma Democratic Party su ma idan ba sun dauki yanayi shi kuma da wata kila hagu da yawa ba, zai zamana cewa za su rinka rasa dama.
To
Amurka ta kai wani yanayi da sai sun fara kallanta sosai gaskiya.
To ganin jam'iyyar Republican zuwa Litini tana dai dab da tabbatar da dan takarar shugabancin ƙasa da ake ganin watakila Trump ne za a tsaye da shi, kana ganin wannan yunkuri na kashe shi zai tasiri kan babban taronta da kuma dan takarar da za ta tsayar koko?
Zai tasiri sosai, dole wanda aka yi sai aka auna shi, Allah ya tsirar da shi, mutanen ma da da ba sa tausaya masa za su tausaya masa. Wannan har a zaben ma da za a yi masa zai taimaka mishi, in ma ya zama dan takaran zai taimaka mishi a wannan zaben. Kuma yanzu ai abinda za ka tambayi kanka shine, yanzu da Allah bai kiyaye ba an samu ran Trump a yau, kana jin Amurka za ta zauna yanda take lafiya yau, yanda mutanen da suka dau tsauri akwai masu makamai masu binsa kama su mutu, masu irin siyasar kama wacce ake a wasu fannuka na duniya tana nan tana ciki, da Allah ya san irin fitina da za ta tashi.
To doctor, wani darasi kake ganin kasashen Afirka za su koya dangane da shi wannan al'amari?
To abin da ya kamata shine a rage zafin siyasa da zafin buri da kuma zafin tada wa mutane to hankali akan bukata siyasa kamar yadda ake yi, a rage irin zage-zagen da ya rinka fitowa, a dauki jama'a harkar jama'a a fusa ta a gaba, kuma ya zamana cewa idan ana siyasa duk dan kasa ya san kuma waye yace yana da wata maslaha ce da zai samu ta ci gaba, ba wai kawai zai rasa bane, ko sai zai fi samun abin da yake so a wani wuri, amma ba wai ya zamana cewa harkar demokradiyya da siyasa da zabe wato samu duka ne ko rasawa duka bane.
Mai sharhi kan harkokin siyasa a Najeriya kuma malami a jami'ar Abuja, Dr. Faruk Bibi Faruk kenan a hirarsa da Ibrahim Kalim Shigarba. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga labarin duniya a takaice.
Hukumar bincike manyan laifuka a Amurka ta FBI ta gano mutumin da ya yi yunkurin kashe tsohon shugaban Amurka Donald Trump, amma dai ba a san musabbabin yunkurin nashi na jiya Asabar ba, lamarin da ake kallo a matsayin ɗaya daga cikin manyan tashin hankali na siyasa a Amurka. A nasa ran jam'iyyar Republican za ta ayyana Donald Trump a matsayin dan takaranta a hukumance a mako a wannan mako kwanaki bayan da ya tsallake rijiya da baya a yunkurin kashe shi a wurin wani taron gangamin siyasa. Yar uwar shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ta ce kasar za ta mai da martani akan mataki da Koriya ta Kudu take dauka.
To masu sauraro, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu ne yanzu, sai kuma an jima da daddare za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu kan a madadin Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai, sai kuma Fiona Wamai da ta bada umarni, da ma injiniyan mu na yau ni Muhammad Hafiz Baballe, daga nan sashen Hausa na muryar Amurka ke muku fatan alkhairi.